Fallon fi ta da izzaujeni wa ma yulhaqu bihi. Fallon wannan fasali ne mai bayani fi ta da izzaujeni ga gardaman mata da miji, ko jayayya ta mata da miji, ko rikici tsakanin mata da miji, wa ma yulhaqu bihi, da abin da ke rusko wannan sun kace da ya kada dai wa ma yulhaqu bihi, saboda bai kawo wata matsala ba wanda za a gama da wannan matsala, dan matsala duk wannan fallin da kullu ya kulla shi kawai akan sadaki, jayayya ta sadaki ga qadaruhu, ko jayayya ta sadaki ga ainuhu, ko jayayya ta sadaki ga sifatai, bakin abin da kulla babu kenan, bai kara na kudu gare su ba. Don haka maluma suka ce da dai ya kada wa mayar haƙu bihi da yahi
Az-zawju
waz-zawjatu mahama ikhtalafa
kadari
maharin wa nikahu urika
wa
in yakun zalika min qawli libina fal qawlu liz-zawjati qatta ayyana
ma al-yamini
in takun lan tuhjari wa aqidun yahjuruha biha hari
wa ba'da
za ya halifu zawjun ankara
thumma
yakunu ba'da ha muhayyara fi dab'i ma kana alayhi al-qasamu awil firaq duna shay'in yalzamu
wa in tarada ya
ala nikahi
wa fil asahi
rab'u lil junahi sura kada ai
wa fi fisahin
haythu yuqadu rida bi talaqatin wahidatin jaral qada
az-zawju waz-zawjatu
to yace wannan babu ne mai bayani akan jayayya tsakanin mata da miji idan suka jayayya akan sadaki ga kima ga gurgudo ne ko suka jayayya akan ainihin tifa sadaki ko suka jayayya akan nau'in sadaki to shi na ce az-zawju waz-zawjatu az-zawju miji waz-zawjatu da mata mahama hatalafa duk lokacin da sun kai sabani fi qadari maharin ga gurgudon sadaki amma fa shi wani kafa urefa alhali shi aure an riga an san shi bai bata musu almi bai musu aure ba jayayya na akan aure ce ne yake ba ana jayayya akan aure cewa ba ana jayayya akan sadaki in jayayya akan aure cewa malam bai kawo matsala akan wannan ba wa inna da an kana fit tazwiji min zawjatin ta baku aure min zawji fa mudda'ihi kullu wa mudda'ihi kallafu hu bayyana walau sama an fashi ka da alana to wannan in ana jayayya akan aure shi ne yake da ke bai kawo shi ba mu bari ki da sai kashe mu bayani akan haka nan to wannan dai inda aka jayayya fi qadari maharin ga gurgudon sadaki kamar alal misali shi yace nayi miki sadaki akan 80,000 tace a akan 100,000 kai min sadaki 100,000 a sadaki na haka ka faɗa mini yace ni kan abin da ni faɗa miki 80,000 wanda ka fa urifa alhali shi alimi ba a jayayya akai ne ta yadda da aure ya da aure inda ake jayayya wajen sadaki
fa in yakun
zalika min qawli bina'i wa in yakun zalika idan ya kasance wannan jayayya ta kasance min qawli bina'i gabanin bina'i wadda laki da suke walmoce da mutuwa fal qawlu qawli nan qatta ayyana ya wajaba lil zawji ta ga mata ya ta'adda qawli inda an kai sabani ga gurgudon sadaki tacce 100 shi ko ce 80 masalan kuma nan ga sun yadda da akwai aure to in ya kasance qawlu bina'i ne gabanin bina'i wadda laki gabanin saki walmoti gabanin mutuwa to nan fal qawlu lil zawjati zance na mata ne ka ta ayyana shi wajaba
ma al yamini
amma ha kaulin ta aka doka ma al yamini amma za ta rance in ta kum lan tuhjari in ta kasance ba a sha maka ce ta ba in ta kasance rishi da ya ce tana iya jiminta al'amarinta da kanta illa dai waliyinta ya zama mata arme mahayinta ya zama mata arme ko kuma waliyinta ya zama mata arme ko wasi mahayinta ya zama mata arme alhali kuma nan gaba mahajuriya bace to ita ka rantsuwa akan jabilahi alladhi la ilaha illa huwa 100,000 kai yanka min sadaki in ta rantsi haka shikenan ko kuma in bata rantsi ba in ya kasance mahajuriya ce wanda kasance shine daura mata aure